musicofhousesongs.com.
Zagin zuciya ke ce ta murarwa, zagin zuciya ta ke ce gindiya. Take it to my identity. I take you my soul and give up a company. Can sign a turco, Nakasa Sukuni. Come my daddy, Lily. Kiss a new bayani. Come on, Kitani. Call in a chikani. Didn't that a book? Now we're not. Zankara nasuwa tunda nazo a fadarki kyawun ado da tufa ba ta biyan ki ne na fadi sautin ki ba a hadi yafi zuwa gami da madi wake nake da yaban ki gimbiya na san yake di ki barwa na giyare kauna na shana yanzance. Kalamai ki mun na soyayya ne hada da sauri idan har da ke gefe na tilas in yi kore bargozo rufamin dangari yayi tari abin sirri ne san ki ya sa jiki yayi kwari. Kina suna daɗi ya rufe ni so ya kai so duba har manya kamanni ido da ido mun kai ni dake abu yayi na daura gamarin soyayyar ki ba shi da nauyi komai wahala in ki kasa ne dole nayi mata da yawa ke da takatale nayi zabe.
Musicofhousesongs.com.